ita din haifan girl ce makura gun kyawu ne babban yarinya ce kuma na gaban mutane ita din haifan girl ce makura gun kyawu ne babban yarinya ce kuma na gaban mutane yan mata kina da kyau wallahi kina da kyau yan mata kina da kyau No second thoughts, kina da kyau
Real flex the vibe
Purchase your tracks today
She's a beauty, she's the finest Yan mata, you are the baddest Overall, a chicken see cuteness Wanda baya so he got a sickness Kaga tinda farachi Kuma kyakkyawace Tuwa sata muta Inda hali agashe fata Omo da girl package She too fine Me a want to star mu I go like Nakamu
Omo da girl package She too fine Me a want to star mu I go like Nakamu
Ita din haifan girl ce Makura gun kyawu ne Babban yarinya ce Kuma na gaban mutane Ita din haifan girl ce Makura gun kyawu ne Babban yarinya ce Kuma na gaban mutane Yan mata kina da kyau Wallahi kina da kyau Yan mata kina da kyau No second thoughts kina da kyau
Kuma
sunan ta Shamsiya Ta fito daga Zaria Ta sace mun zuciya Kuma kyawuwa ne a India Come close make a feel alright Baby girl you are in my life One day you go be my wife On a low one lie I go hold you tight Omo da girl package oh She too cute too Like oh na go rostam oh I go like nakam oh Omo da girl package oh She too cute too Like oh na go rostam oh I go like nakam
oh Purchase your tracks
Ita din haifan girl ce Makura gun kyawu ne Babban yarinya ce Kuma na gaban mutane Ita din haifan girl ce Makura gun kyawu ne Babban yarinya ce Kuma na gaban mutane Yan mata kina da kyau
Kina da kyau
Wallahi kina da kyau
Kina da kyau
Yan mata kina da kyau
Kina da kyau
No second thoughts kina da kyau
Kina da